dala kan ci gongila fati fatima ga malmala kaman kandala fati fatima ce gongwala ai kuma ayin dala ga fati fatima nan santala kada ku yi galgala fati fatima ki hamdala haba mai zugala dillin ta ishi dillin ta izki dillin dan haka babayo ba kauce bala a wannan amman kwaje Fatima su kudin zogalan murin nan ta yi dumace Fati dai ta ce duk guda makafi sun murje dinne ne maganar yan gida su suda an kishi zance Fati Fatima kenan alhaji zancen Fatima bai buye ba
Fatima Dangari
kin koyarwar kwarai a koyo
Fatima Dangari
Fatima jumpa